Adina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasin mu na 102 a karatun littafin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari. zamu karanta hadisi na 511 da sharhi a kansa a yau insha Allah. wannan hadisi yana dauke da bayani akan matsayin alwala idan an tafi gaida mara lafiya. yin alwala idan an tafi gaida mara lafiya. akan haka ne al-imamu Bukhari ya yi babi na 230 shine babu iyadatil mughma alayhi, babi akan zuwa gaida wanda suma ta mamaye shi. al-mughma alayhi wanda ya suma, yani من أغمي عليه. ابن العصير الجزري اللتافي من النهاية في قريب الحديث والأثر وجزئين أو كشافين داري بقوة لتلاتين دبيو يتي أصل التغمية الستر والتغطية. دل عربتي إذا أكتي التغمية أنا نفعل رفي أبو أدل بيشي. ana kiran wanda ya suma al-mughma alai talarci ugmiya al-marid bi ma'ana gushiya alai ka anna al-marada satara akalahu wa ghatahu, wato kamar cutar ta mamaye hankalin mutum ta rufe shi. al-hafiz al-ayni cikin undatul qari wa mujallal nawshaf 128 yace suma tana zuwa da ma'ana kashi uku a harshen Larabci. akwai suma ta rashin lafiya, akwai suma ta hauka, akwai suma ta barci. tana yiwuwa ka ce ai ba a kiransa suma, amma da Larabci ana amfani da wannan kalma التغمية. والفرق بينه وبين الجنون والنوم أن العقل يكون في الإغماء مغلوبا. إذا متوسوما أي أدليل رش اللافية تباوي جوتت كاما ما يهان كدن غبادي بني أما كارين جايما في يوهان كدنسا. وفي الجنون جميل تبن هان كليبا cutar masluban tana raba mutum ne da hankalin gaba daya saboda haka ta mamaye hankalinsa wa fi nawmi yakunu mastura amma idan barci mutum yayi ana amfani da kalmar al-igma bi ma'ana wato a rufe hankalinsa rufe hankalin aka yi ba wai a raba shi da shi ba a rufe hankalin lokacin da aka cire wannan yanar da aka rufe hankalinsa da ita wato sai ya dawo sai ya farka wato abinda kalma ta al-igma take nufi shine mutum ne ba shi da lafiya har ya kai ga cutar ta mamaye hankalinsa bai iya gane mutane wannan shi ake nufi da al-igma ya nan menene hukuncin tafiya a gaida mutumin da rashin lafiya ya mamaye hankalinsa akan haka ne al-Imam Bukhari yayi babi akai ya kawo hadisin da muka faɗa hadisin 211 haddathana Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر القرشي محمد بن المنكدر أنا كرنس ابن المنكدر كوي يا شهر دواندان الكنية ابن المنكدر القرشي سمع جابر بن عبد الله يا جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي السلمي wato daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutum 40 kowanne sunansa Jabir 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 sun kai mutum 40 kuma daga cikin 40 din nan guda 6 kowannensu sunansa Jabir bin Abdullah guda 6 daga cikin wadannan 40 din wanda yake duba al-isabatu fi tamyiz as-sahaba ibn hajar ya kirga su ya bayyana tarihin kowanne yana mujaddad na farko shafin 321 amma babu wanda ya shahara daga cikin waɗannan mutane masu suna Jabir sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan Jabir bin Abdullah al-Ansari al-Khazraji as-Salami don haka idan aka ce Jabir kawai ana nufin shi saboda shaharar da yayi a tsakanin sahabban manzon Allah idan aka ce Jabir bin Abdullah ana nufin sa in ba shi bane to sai an ƙara bayani don a bambanta wancan da wannan amma da zaran an ce Jabir to shi ake nufi ko Jabir bin Abdullah shi ake nufi idan ba shi bane to za a kawo laƙabin wancan saboda a bambanta shi da wannan wannan Jabir din ya shahara kwarai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ba da labarin wannan hadisi yaqul Muhammad bin al-Munkadir ya ji Jabir bin Abdullah al-Ansari yana cewa maritu maraba nayi wani rashin lafiya fa atani annabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa Abu Bakr sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gaida ni da shi da sayyidina Abu Bakr as-Siddiq Allah ya kara masa barka kabilar su ita ce ake kira Banu Salama suna cikin Madina don haka yasa ake kiran Jabir al-Ansari kuma in ka tafi Madina ka san masallacin da ake kira Qiblatayn to tsakiyar gidan su kenan masallacin wato a gidan su yake wannan ita ce unguwar su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da Jabir a unguwar su ba shi da lafiya Jabir ya ce wa huma mashiyani kuma suna takawa da kafafun su ba su hau abin hawa ba ga wurin akwai tazara wanda ya tafi Madina tsakanin masallacin manzon Allah da masallacin Qiblatayn sai ka san akwai nisa amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a kasa da shi da sayyidina Abu Bakar mashiya ne suna takawa akan sawayen su suka zo har gida ba su hau abin hawa ba ba wai babu bane wannan hikima ce wata karantarwa ce shi yasa Jabir ya ayyana saboda ya nuna mana muhimmancin takawa da kafa ka je gaida mara lafiya bi hau abin hawa kuma suna da shi fa wajadani ukmiya alai sai suka tarasta ni an wato su ma ta mamaye ni su ma ta mamaye hankali na riga na su ma ukmiya alayya fatawabba annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala thumma sabba wudu'ahu alai sannan ya zuba ruwan wudu'ahu ruwan alwalarsa wudu'ahu da fatha ya zuba ruwan alwalarsa a kaina wannan hadisin yana sunan abi dawud babun fil kalala a yanda lafazin yazo falam ukallimhu sun taho gaida ni bai iya magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ba fatawaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala wasabbahu alai ya zuba ruwan alwala a kai hadisin yana sahih sunan abi dawud hadisi na 2568 ibnu hajar anan yana sharhi ga hadisin cikin fathul bari mujallal na farko shafin 261 yace nan gurin ne malamai suka samu sabanin fahimta game da ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba ma Jabir yace yuktamalu an yakuna almurad sabba alayya ba'd alma'i alladhi tawadda'a bi tana yuwa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya alwala ruwan jikinsa ne ya yafa ma Jabir aw mimma baqiya min koko ragowar ruwa shine diba ya zuba ma Jabir yana daukan kowane shi a fahimta sa al-awwal al-murad yana ganin ruwan da ke jikin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi alwala shine ya yafa ma Jabir saboda wannan ruwan shine ake tunanin yana tare da albarka sai zuba ma Jabir ya yafa masa ragowar ruwa wanda ke jikin sa wannan fahimta ce ta Ibn Hajar amma in ka duba nayi du'a al-imam Shawkani مجلد نفر كشاف متلاتين له يجي فإنه ظاهر أن المسبوب هو الماء الذي وقع به الوضوء شيئا فهم تسا ظاهري كما رأينا حديث يزود بياني رقوة روان باروان دكي تكين النبي صلى الله عليه وسلم بني رقوة روان الولان شيئا يزود فتحة وضوءه رقوة روان الولان شيئا يزوبا مجابر بان نجكي سبا على كل حالي kowanne dai ruwa ne wanda ke tare da albarka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shi idan ma wanda yayi alwala yake jikinsa ne na'am ya taba jikin manzon Allah idan wancan da annabi ke dibowa ne ya rabu shi ma dai ya taba jikin manzon Allah don haka wato sabanin ba shi da wata ma'ana mai muni Jabir yace fa'faqtu sai na farfado Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuba min ruwa sai na farfado ina farfadowa fa idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi a gabana wato yana nufin ina farfadowa sai ga annabi kaga da bai ganshi ba kin saboda ya suma fa kuntu ni ko ina farfadowa ina ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya san cuta ta yi tsanani har ta kai ga ya suma me zai biyo baya mutuwa me ya kamata ga wanda ya ganshi a gaban mutuwa wasiya saboda ka tambayar sa kawai kai tsaye ga manzon Allah bai wata ba ya rasulullah kaifa asna'u fi mali ya rasulullah ya zan yi da dukiyata yana so maza ya bar wasiya dan yana ganin zai mutu kaifa aqdi fi mali tayaya zan hukunta dukiyata kaifa asna'u me zan yi da dukiyata wani hukunci zan yi ma dukiyana kaga kamar ya kidin yake nan yana ta tambayoyi haka yana maimaita magana ga manzon Allah yana so ya samu amsa saboda ya bar wasiya nan da nan Imam al-Khattabi a sharhi Sunan Abi Dawud ma'alim sunan a juz'i na 4 shafi na 94 yace wa kana jabirun yawma nuzulil aya laysa lahu waladun wala walid a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gaida Jabir a wannan rashin lafiya da Jabir yayi a wannan lokaci Jabir ba shi da ɗa ba mahaifi mahaifinsa ya rasu tun a yakin Uhud mahaifinsa ya rasu to kuma gashi lokacin da jinyar ta same shi ba shi da ɗa kaga babu mahaifi babu yaya la walada lahu wala walida saboda haka yake tunanin ya bar wasiya amma yana da kallai mata نعم يتمتغى يتي فلم يجيب فلم يجبني النبي صلى الله عليه وسلم بأمسى من بأ فلم يجبني بشيء بأمسى من قومي بأ حتى نزلت آية الميراث تفسير آية ربما كان تصوبه بحضر صلى الله عليه وسلم فلما يكي كرن تدمو manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fadin magana akan abin da bai san shi ba kamata yayi idan an tambaye ka baka san amsa ba to sai kai shiru ko kai ishara ga wanda ya san amsa saboda addinin na Allah ne yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin bai san amsa ba saboda haka manzon Allah bai amsa mishi ba wannan riwayar kenan hadisin yana sahih al-bukhari ينا صحيح البخاري كتاب المربى باب وضوء العائد للمريض أتم الجامع الصحيح الإمام البخاري باب ديك نيكاو حديث جابر باب أكن الولر وان ديت في قيد مر لا فيها سنن باب ديك كما رأي دي باب أنن ينا شوى باب إيادة المغمى عليه أتم سنن باب باب وضوء العائد للمريض باب أكن alwalar mutumin da ya tafi gaida mara lafiya kuma hadisin yana sahih muslim yana kitabul fara'id babu mirasil kalal yanda hadisin ya zo a sahih muslim jabir yace falam yurda alayya shay'an annabi sallallahu alaihi wasallam bai mayar min da amsa da wata kalma ba game da tambayar da na masa hatta nazalat ayatul miras har sai da ayar rabon gado ta sauko kaga anan al-adabul mufrad bi fadi ayan ba haka ma kuma a riwayoyin al-imam al-bukhari bi fadi ayan ba amma al-imam muslim a hadisin shi ya kawo ayan fitace aya ta 176 ta suratul nisa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalal wannan ayar ta sako ne a dalilin jabir bin abdullah saboda tambayar da yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala suna maka tambaya ya kai muhammad to allah zai ba ku amsar tambayar ta ku gafatawa daga allah saboda rabon gado aikin allah ne saboda haka yasa manzon allah bai ce komai ba allah dai ya raba gado yuftikum fil kalala al kalala shine mutumin da ya zama ya bar yan uwa kadai yan uwan nan uwa ɗaya uba ɗaya ko kuwa ɗan uwan nan uba kadai suka hada banda uwa wannan ayar tana magana ne akan su saboda ayoyi guda biyu suka zo a suratul nisa suna magana game da hukuncin al-kalala shine mutumin da bai bar iyaye ba bai bar ƴaƴa ba Allah madaukake yace inni mur'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun idan mutum ya rasu ba shi da yara amma yana da ƴar uwa mace falaha nisfu ma taraka za ta samu rabin abin da ya bari gado wa huwa yarithuha idan ko ace ita ce ta rasu ba uba babu yaya sai dan uwa shakiki ko li abi to gaba ɗaya dukiyar na dan uwanta ne shine abin da Allah yake nufi wa huwa yarithuha shi dan uwan zai gaji dukiyar ne gaba ɗaya amma idan shine ya rasu ya zama ya bar ƴar uwa uwar su ɗaya uban su ɗaya ko uba ɗaya banda uwa to ita za ta samu rabin dukiyar sa ne sharadinsa in lam yakul laha walad fa in kana tasnatain idan ƴan mata biyu ya bari ƴan uwa mutun ya rasu ba uba ba yaya amma ya bar ƴan uwa mata biyu zuwa sama Allah madaukake ce falahu masulusani mimma taraka za a ba su kashi biyu daga cikin uku na dukiyar da ya bari kaga wannan Allah subhanahu wataala ya gama hukunci akwai riwayar Jabir da tazo da bayani Jabir yace fatawadda النبي صلى الله عليه وسلم يي الولاء فصبوا علي من وضوئه كذا وانا يا رب قردما بايان النبي صلى الله عليه وسلم يي الولاء سي متانن دا سكي ورن سكة دوچو روان الولاء سكة زباني كذا اشبا نجيكي سباني رقو روان النبي صلى الله عليه وسلم متانن دا كي تاردني سكة زباني فأقلتو سينا داو قهان كبير ina dawowa ga hankali sai nace ya rasulullah inna ma yarisuni kalala wanda ya dole tun a jahiliya sun san abin da ake nufi da kalala kalala shine mutumin da ya rasu ba iyaye ba yaya yace ya rasulullah ni ba ni da ƴaƴa kuma gashi na ba ni da iyaye wa nazalat ayatul miras sai wannan aya ta sauko hadisin yana sahih muslim kitabul fara'id babu mirasil kalala amma yanda hadisin yazo a sahih sunan abi daud kitabul fara'id babu man laysa lahu waladun wa lahu ukhtun hadisin 2510 jabir yace ishtakaitu na samu rashin lafiya wa indi sab'u akhawatin ina da ƴan uwa mata guda 7 duk ni nake kulawa da su ƴan uwa mata guda 7 fa dakhala alayya rasulullah manzo Allah ya shigo wuri na yazo gaida ni fa nafakha fi wajhi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tofi a fuskana fa afaktu sai na farfado wanda yana hada riwayoyin nan gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba masa ruwan alwala sannan yayi addu'a ya tofa mara fuska da na farfado fa kuntu sai nace ya rasulullah ina so ka bani zabi ala usi li akhwati bi sulus wadannan ƴan uwa mata guda 7 da nake da su shin in bar wasiyar a kasa dukiyata kashi 3 a basu daya kala sai manzo Allah yace ahsan ka kyautata ka kara fa kuntu sai nace ash-shatru to in bada rabi man kala sai yace ahsan ka kyautata jabir sun makaraja da yace in kyautata sai ya fita ya bar daki manzo Allah sai ya fita gaba daya ya bar gure kaga ya nuna bai bashi amsar abin da zai yi ba wanda duka bai saba ma wancan riwaya da tazo cikin sahih al-bukhari da muslim ba jabir yace sun makaraja wa tarakani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga dakin ya barni can sai manzo Allah ya shigo fa kala sai yace ya jabir ya kai jabir nace na'am ya rasulullah sai yace la uraka mayitan min waji'ika haza ni fa bani ganin zaka mutu a dalilin wannan rashin lafiya inji manzo Allah ni fa bani gani bani zato ku duba tawali'u na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna wa manzonsa Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Jabir ba zai mutu ba amma saboda tawali'u manzo Allah bai ce ba za ka mutu ba yace ni ban zato saboda ya bar ma Allah haƙƙi na sanin gaibi Allah ya sanar da shi amma yace ni fa ban zato za ka rasu a dalilin wannan jinya taka ya Jabir wa inna Allah kad anzala to amma tunda kai tambaya Allah ya saukar da amsa fa bayyana allazi li akhawatika Allah ya bayyana abinda ƴan uwanka mata za su samu don haka babu ma zadin ka faja'ala lahunna sulusain don haka Allah ya ba ma ƴan uwanka mata kashi 2 cikin 3 na dukiyarka misali idan ya bar miliyan 3 ne to miliyan 2 za a raba ma ƴan uwansa mata guda 7 din nan saura miliyan guda za ka ce nawaye akwai hadisin manzon Allah alhiqu alfara'id bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakari idan an gama rabon gado sai aka samu ragowa to abinda ake sai a dubi dangi kuma daga cikin maza na dangi wa yafi kusa da mamaci idan aka samu sai a ce ragowar dun nashi ne shi kadai saboda haka ya dai mutu zai bai bar iyaye ba bai bar yaya ba amma ai ba a rasa dangi kaman baffa kawu da sauransu saboda haka za a dubi wanda yafi kusa da Jabir mutun namiji a dangi wanda yafi kusa da mamaci to ragowar kashi 1 cikin 3 din nan nashi amma kashi 2 cikin 3 din na waɗannan ƴan matan waɗannan mata guda 7 din ne shine ake nufi al-asaba al-asaba shine wanda ke kusanci da mamaci daga cikin dangi wanda hadisin yana sahih al-bukhari yana kitabul fara'id babu miras ibn idza lam yakun ibnu to wannan hadisi na Jabir da muka karanta har yanzu yana sunan Tirmidhi kitabul fara'id babu mirasul banin ma'al banat yana sunan Nasa'i sunan Ibn Majah kitabul fara'id babul kalala sunan Ibn Majah Jabir yace hatta nazalat ayatul miras fi akhirin nisa sai gashi Allah ya saukar da aya da take bayani akan rabon gado a ƙarshen suratul Nisa'i wa in kana rajulun yurasu kalala ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ولن ندسنا مغانا أكان الكلالة وانا حديث يومك كارن تاغو دادا ينا ربكات شرحي قري كمر أبو بوا أكوي فائدو جيد من كسامو كمر بدا بقوي فائدة تهركو shine tafiya gaida mara lafiya abu ne muhimmi, abu ne muhimmin gaske wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi da ƙarfi. Ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga masallacin Madina ya tafiya har unguwar su Jabir saboda zuwa gaida shi. Yana daga cikin bayanin da Ibn al-Munir ya yi cikin kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a Fathul Bari a mujallal 98, ya ce fa'idatu tarjuma an la ya'taqidu anna iyadatal mughma alayhi saqita. Me yasa al-Imam Bukhari ya ce babi akan tafiya gaida wanda ya suma? Muhimmancin abin shine ka gane, karka dauka ana zuwa gaida mara lafiya ne idan yana gane mutum, ko da bai gane ka wannan sunnar ba ta faduwa, ko da bai gane ka ba. Karka dauka sai in mara lafiya zai iya gane ka sannan zaka tafi gaida shi, ko da a ce ya suma bai sanin halin da yake ciki, ya kamata ka je gaida shi. Shi ne muhimmancin tarjamar da al-Imam Bukhari ya yi na wannan babin, iyadatul mughma alai, a tafi gaida wanda ya suma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, manzon Allah ya tafi gaida shi ba don yana cikin hankalinsa kawai ba, illa dai anan kamar yadda malamai suke cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam zahiri bai san cewa Jabir ya suma din ba, sai da ya zo gidan kafin nan ya sani. Wato wuku'u zalika hala maji'ihi ma wa qabla dukhulihi ma alai, a lokacin da suka riga suka zo gidan Jabir kafin su shiga, Jabir Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi shi da suma. Saboda haka manzon Allah ya shiga ya taras da shi ya riga ya suma. Wa mujarradu ilmi al-marid bi'aidihi la yatawaqqaf mashru'iyyat al-iyada alai, wato kasancewar wai sai mara lafiya zai gane ka kafin nan za a ce ya kamata ka je gaida shi, wannan ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bace. Li'anna wara'a zalika jabru khatiri ahlihi, saboda idan ka tafi gaida mara lafiya ko da bai cikin hankalinsa, ka kwantar da hankalin ƴan uwansa waɗanda suke tare da shi, zaka kwantar da hankalin ƴan uwansa waɗanda suke tare da shi. Wa ma yurja min barakati du'a'il a'id, sannan in ka tafi addu'ar da zaka yi mara lafiya akwai albarka da ake fatan za a samu. Wa waqtu yadihi 'ala al-marid, ka dora hannu akan mara lafiya ka masa addu'a. Wal masa 'ala jasadihi wan nafthi 'alayhi inda ta'awiz ila ghairi zalik, ko dai kamar addu'a ko ka taba shi ko kamar tofi, wanda duk ya tabbata a sunnar manzon Allah, kaga akwai ribar da aka samu kenan. Shi mara lafiyan ya ci ribar zuwa da kai ka gaida shi ko da a ce bai ganka ba, amma ka masa addu'a tana yiwa dalilin addu'an nan Allah ya bashi sauki. Kaga ga abin da ya faru da Jabir bin Abdullah, dalilin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu lafiya, dalilin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya farka. Kaga ashe akwai wanda zai taho gaida mara lafiya, dalilin addu'ar da zai sai Allah ya tada mara lafiya. Saboda haka ko da mara lafiya bai san halin da yake ciki ba, ya kamata a je gaida shi. Wannan shine fa'ida muhimmiya da Imam Bukhari yake mana ishara da ita, a dalilin haka yayi babi akai. Sai fa'ida ta biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Jabir la uraka mayyita min wajhika hadha, wanda wannan mu'jiza ce, Jabir bana ganin zaka mutu a dalilin wannan rashin lafiya. Yanzu Allah ya gaya ma Jabir, kaga nan ma ya kwantar da hankalinsa, kwantar da hankalin Jabir, ji bana ganin zaka rasu a dalilin wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda wannan rashin lafiyar Jabir bai rasu a dalilinsa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga shi rasuwa, da sayyidina Abubakar din ma da suka zo gaida Jabir din duk sun riga shi rasuwa. A lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, Jabir yana da shekara 27, yana da shekaru 27. Bayan rasuwar manzon Allah sai da Jabir ya shekara 67, ba wai hade da 27 din nan ba, a'a sai da ya samu shekaru 67 a duniya kafin nan ya rasu. In ka hada 27 67 nawa kaza ka samu? 98, saura biyu ya cika shekara 100, haka ne? Saboda haka duk garin Madina sai da sahabbai kaf suka mutu suka bar Jabir. Akhiru ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam mautun bil Madina, shine sahabi na ƙarshen rasuwa a garin Madina. Za lokacin da ya rasu, yaron Sayyidina Usman bin Affan, ana kiransa Aban bin Usman. Aban bin Usman, yaron Sayyidina Usman bin Affan, wanda ya yi gwamnan Madina tsawon shekara bakwai, yana gwamna Jabir ya rasu, wanda shi ya masa sallah. Allah ya ƙara masa yarda. Ya zo a siyaru a Alamin Nubala, mujalla na 390, ana cewa ya mutu hijira na shekara 78. Wakila innahu asha 94 sana, wata riwayar ana cewa ya kai shekara 94 zuwa 98 din. Ƙarshen rayuwarsa ya kai ga ya makance, kuma ya haifi yara maza. Ya haifi yara lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kai da shi, ba shi da yaro, shi yasa yake matsayin kalala. Amma gashi ya haifi Abdurrahman, wanda shi ake masa alkunya Abu Abdurrahman. Ya haifi Abdurrahman, Muhammad, Mahmud, Abdullah. Ne kamar yadda Ibn Hazmi ya faɗa cikin littafin Jamharatu Ansabil Arab, shafin 359, da littafin Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal na al-Imam Yusuf bin Zaki al-Mizzi, yana mujallal na hudu, shafin 446. Fa'ida ta uku, al-Imam al-Aini cikin Umdatul Qari, sharhin Sahih Bukhari, tunda hadisin akwai riwaya sa a Sahih Bukhari. الإمام العيني يشرح أكان حديثا هنا مجلد نوك شافين 87 فيه رقية الصالحين للماء وانده يا نون تشيور باب ليه متانا وقريس يأمفاني دروا سبود فاتن أسامو وركا سبود عدين دعنا ومباشرتهم إياه وذلك مما يرجى بركته. Yace wannan hadisi na Jabir dalilun ala anna barakata yadi rasulillah tuzilu kulla illa, albarkar da take hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dalilin ta Allah yana kawar da kowace cuta da take jikin mutum, kowace cuta da take jikin mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam jikinsa yana raba ka da ita, wanda wannan hadisin hujja ne. Sannan ya ce annama yuqra'u 'alal ma'i mimma yanfa, ayi karatu a ruwa shi ma yana da tasiri, ayi karatu a ruwa mara lafiya insha yana da tasiri, wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba. Wa fihi fadilatu iyadati du'afa, sannan yana gwada mana kyawun halin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yana tafi gaida mutane marasa gata, marasa galihu, masu rauni. Jabir ba wani babban mutum bane a cikin sahabbai a zamanin, na'am babban sahabi ne kasancewar yana kusa da manzon Allah, amma idan ana kirga manyan sahabban manzon Allah, Jabir baya cikin, da matashi ne, shekararsa 27 rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka al-Imam al-Aini yace fadilatu iyadati al-akabir al-asagira, yana gwada cewar manya su ringa zuwa gaida yara marasa lafiya, wannan ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda sayyidina Abubakar da shi manzon Allah sun tashi takannas suka zo har gidan Jabir dan su gaida shi, gashi yaro matashi ne amma sun tafi sun gaida shi. Kaga ya gwada cewar ya kamata komai girman ka, in aka ce ga musulmi ba shi da lafiya ka je gaida shi. Allah ka samu iya. Sai fa'ida ta hudu, wanda ita ce alwala ga mara lafiya, wanda wannan ya sa dole mai sharhin hadisin kahimu wuce. Akwai hadisin da ya zo cikin sunan Abi Dawud, yana kitabul Janaiz, babun fi fadlil iyada ala wudu, hadisin Sabitul Bunani, wanda ya rawaito daga Anas bin Malik, Allah ya kara masa yarda. Anas ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawabba'a fa ahsana alwudu'a, wanda yayi alwala, yayi alwalar mai kyau, wa ada akhahu almuslim, sannan ya tafi gaida dan uwa musulmi, muftasiban, yana mai fatan ya samu rabo a wajen Allah saboda abin da ya aikata, bu'ida min jahannam, za a nisantar da shi daga jahannama, masirata 70 kharifa, tafiyar wato shekara 70, al-kharif da larabci awwalu ma yabda'u min al-matar fi ikbali shita, farkon damina ake kira al-kharif, farkon damina.
idan aka larabawa suna amfani da wannan su ce shekara kaza sai a ce damuna kaza maimakon a ce shekaru kaza sai a ce damuna kaza saboda albarkan da Allah ya sanya mu farkon damina kamar Fulani ne sukan ce bana kaza in za su yi magana akan shanu ko to larabawa sukan ce al-kharif shekara kaza kenan to hadisin nan abin da ke nuna mana idan kai alwala idan zaka tafi gaida mara lafiya sai kai alwala kai alwala sannan ka tafi gaida mara lafiya in dai kai haka da fatan ka samu rabo wajen Allah to za a rabba tsakaninka da jahannama za a dada nisantar da kai wato daga jahannama tazaran ta kai tafiyar shekara 70 lokacin da Anas bin Malik ya karanta da wannan hadisi sai Sabitul Bunani ya ce ya Aba Hamza wa mal kharif me kake nufi da al kharif kada sai ya ce al am shekara larabawa suna amfani da al kharif don su yi ma'anar wato shekara akan ce damuna kaza ana nufin shekara kaza al-allama at-tibbi kamar yanda yazo cikin aunul ma'bud sharh sunan abi dar juz'i na 8 shafin 250 yace la'alla hikma fi wudu'i huna kasancewar ga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka tafi gaida mara lafiya kai alwala me hikmar alwala sai yace innal iyada ibadatu tafiya gaida mara lafiya ita ma ibada ce وأداء العبادة على وجه الأكمل أفضل إذا كنت كي إبادة تكيت أفسكر دتفي كمالا تندك زوا قيد مرلا فيها إبادة تأيت أفسكر دتفي كمالا شين أي الولا كافي ما أتفي أما إذا كي مختصبا يعني طالبا لسوابي لا لقرب آخر كي نسبو دكوي كسامولا دا وجن الله باكد وتمنفا to Allah subhanahu wa ta'ala zai nisantar da tsakaninka da jahannama wato tazaran tafiya shekara 70 ga hadisin yana maganar falala amma shi kansa al-imam Abu Dawud da ya rawaito hadisin in ka duba sunan Abi Dawud yana gama kawo hadisin sai ya ce wallazi tafarraja bihi al-basariyun minhu al-iyada wa huwa mutawaddi' wannan riwaya an samu hadisai daga malamai da yawa sassan duniya amma riwayar da aka samu daga malaman Basra ita ce tazo da ma'anar sai kai alwala kafin ka je gaida mara lafiya kuma hadisin yana al-Mu'jam al-Awsat na al-Imam Tabarani hadisin yana da rauni shi wannan hadisin muka karanta yana da'ifu targhib hadisi na 2025 yana da rauni wannan shine abin da Ibn Hajar ya faɗa yana cewa la yusannu al-wudu li'iyadati al-marid ba sunna bace kai alwala dan zaka je gaida mara lafiya ba sunna bace saboda hadisin shi kadai ya kawo bayanin da kuma hadisin bai inganta ba ba a shar'anta wani aiki sai da hadisin da ya inganta tunda hadisin bai inganta ba ba a shar'anta ba to amma duk da haka zaka iya gani a littafai malamai sukan kawo hadisin nan saboda wasu suna la'akari da yanayin wato sha'ani na jinya wanda akwai bukatar tsafta din kansa cewar shi mutum idan ya kamu da rashin lafiya garkuwan jikinsa yana raunana garkuwa na jikinsa wanda ke kare shi daga cututtuka yana rauni idan mutane za su yi ta zuwa gaida shi duk mutumin da ya zo da gaida shi zai taho ne da ciwon da ke jikinsa tunda shi mara lafiya garkuwansa ya yi rauni yana iya ɗiban cutar wannan da ɗibi cutar wancan amma idan ana alwalafa kaga an samu kariya saboda wannan hikimar ta sa sai malamai ke kyale hadisin ba su kore shi kasancewar ya dace da kiwon lafiya amma dai a jingina shi ga manzon Allah kuskure ne tunda bai inganta ba kuma akwai fa'ida ta sashin shi kansa ma wanda ya tafi gaida mara lafiya din saboda shi ma mara lafiyan kana iya tafiya ka samu wata cuta tare da shi amma idan zama akwai tsafta tsakaninka da shi fa kaga ka an samu kariya wanda ilimi na zamani bai saba ma hakan ba saboda haka kasancewar dan mutum zai tafi yayi alwala kafin ya je gaida mara lafiya wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba amma a samu tsafta kafin ka je gaida mara lafiya da kuma bayan gaida shi, wannan ba laifi ba ne. Sai mas'ala ta biyar, wanda fa’ida ta biyar, wanda anan shi ne, me hikimar alwalar da manzon Allah ya yi, sallallahu alaihi wasallam, me hikimarsa? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho, ya taras da Jabir bin Abdullahi ya suma. Manzon Allah ya yi alwala, haka ya fama Jabir wannan ruwa, Jabir ya farfado. Me hikimar wannan alwala ɗin? To babu shakka malamai abinda suke cewa, waɗanda ke sharhin hadisin nan gaba ɗaya suna cewa babu wata hikima game da alwalar da manzon Allah ya yi, illa kasancewar at-tabarruk, fatan a samu albarka daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Jabir don ya samu sauki. Shi ake nufi da at-tabarruk, yana fathul bari, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a sharhin hadisin juz'i na 10 shafi na 98, yace wala yakhfa anna mahallahu idha kana al-a'id bi haythu yatabarraku al-marid bihi. Mutum ba shi da lafiya, wani ya zo gaida shi, ana fatan wannan mutumin kirki, ana fatan akwai albarkan da Allah zai sanya a jikinsa, za a samu ta jikin wannan mutumin. Saboda haka sai mutumin yayi alwala, sai aka zuba ma wannan mara lafiya din, kaga ya dace da abin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi. To shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu sani, shi manzon Allah babu makawa, babu kuma shakka, jikinsa Allah subhanahu wataala ya masa kira na daban, kira na musamman wanda ke tare da garkuwa mai ƙarfin gaske. Babu wata cuta da za ta lahanta manzon Allah, babu wani ciwo da zai iya naƙasa manzon Allah kafin ya isar da manzanci, sai fa idan ya gama isar da manzanci. Saboda haka su annabawa suna samun kariyar Allah kafin su isar da saƙon Allah. Allah ya samu gani, kafin su isar da saƙon Allah, Allah ya sa musu kariya ta gabansu da bayansu ta jikinsu. To saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya taba jikinsa yana fitowa da wannan kariyar. Idan har Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala, ya baka ruwan, to wannan ruwan yana tare da wannan kariyar da Allah ya sanya a jikin manzon Allah. Matukar ba ajalinka bane yayi wannan cuta, ba za ta nakasa ka ba. Kuma akwai misalai da yawa waɗanda aka samu ta hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuce Allah subhanahu wataala ya sanya mu jikinsa, shi kansa ya sani, kuma sahabbai ma sun sani, duk sahabbai sun sani. Akwai misalai kamar guda biyar da zamu bayyana wanda yake tabbatar da wannan. Don haka yasa babu wani malami daga cikin malaman sunna wanda ya taba inkari, ya taba musanta cewa Allah ya saka albarka a jikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akwai albarka da Allah ya sanya a jikinsa gaba daya. Misali na farko shine hadisin Abu Juhaifa, sunansa Wahab bin Abdullah Suwa'i, yana daga cikin matasa a zamanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana daidai sa'a da su Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Yace kharaja alaina Rasulullah bil hajira, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito mana da rana. Fa utiya bi wabu'in, aka zo mana da ruwan alwala. Fatawabba, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala, faja'ala an-nasu ya'khuduna min fadli wabu'ihi, mutane ne suna ta karban ragowar ruwan manzon Allah. Fa yatamassahuna bihi, suna ta shafawa a jikinsu. Me dalili? Saboda fatan su samu wannan kariyar da Allah ya sa a jikin manzon Allah, saboda fatan su samu wannan albarka da Allah subhanahu wataala ya sanya a jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar yana sharhin wannan hadisin, hadisin al-Imam al-Bukhari, yana sahih Bukhari kitabul wudu, babu isti'mali fadli wudu'in nasi, wanda wannan hadisin yana nuna ragowar ruwan alwala ba najasa bane, shine dalilin da al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin. Manzon Allah ya gama alwala, amma sahabbai suna raba ragowar ruwan, me suke yi da shi? Suna shafawa a jiki. Kaga sahabbai sun san albarkan da Allah ya sa a jikin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibn Hajar a Fathul Bari juz'i na farko shafin 295, yace ka annahum iktasamu ma alladhi fadala anhu, suna raraba ragowar ruwan, yuhtamalu an yakunu tanawalu ma sala min aba'i wudu'i, tana yiwa kuma wato ruwan da yake zuba ma daga gabubban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tarewa suna shafawa a jikin su. Misali na biyu shine hadisin Imam Bukhari, shi ma yana kitabul magazi babu gazwati Taif, da kuma sahihu Muslim babun fi fada'il abi Musa wa abi Amir al-Ash'ariyyin radiyallahu anhuma, hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda yake nuna falalansa. An tafi yaki Taif, Abu Musa al-Ash'ari yace kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa nazilun bil ji'rana, ina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya sauka wani gari da ake kiransa al-Ji'rana baina Makka wal Madina, yana tsakanin Makka da Madina, watan Shawwal, hijira na da shekara 8, ana dawowa daga wannan yaki. Yace ina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yana tare da Bilal. Fa ata rajulun a'rabiyyun rasulullah, yani fa ata rasulullah rajulun a'rabiyyun, sai wani mutumin kauye ba kauye ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai yace ala tunjizu li ya Muhammad ma wa'adtani, ya kai Muhammad ba za ka tabbatar mai alƙawarin da kai min bane, wato Annabi ya masa alƙawarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar albishirinka, Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace albishirinka sai ya shiru, to shi ya dauka kudi za a bashi, ya ce albishirinka, ya ga babban mutum, saboda haka sai ya matsawa Annabi, ya Rasulullah ba za ka tabbatar da alƙawarin da kai min ba, ka ce min albishir, sai manzo Allah ya ce abshir, nace albishirinka da yake ba kauye ne, maimakon ya ce na karba, sai ce aksarta alayya min abshir, kai kana tabgaya min albishir, ni ka bani abin da za ka bani, sai manzo Allah ya juya, sai ya dubi Abu Musa al-Ash'ari da Bilal, alamar ransa ya baci, ya soye ma wannan mutumin taimako, amma mutumin duniya ce gabansa. Sai ya ce inna hada kadarar da albushira, kun ga wannan mutumin ya yi watsi da albishirin da na yi masa. Fa aqbala antuma, to kuku karbi albishirin. Fa qala, sai Abu Musa al-Ash'ari da Bilal suka ce qabilna ya Rasulullah, mun karbi albishirinka ya Rasulullah. To tunda sun ce mun karba, ya ga mahallin albishirin ya tabbata. Sai ya ce to ku kawo min ruwa. Aka kawo masa biqadan fihi ma, ruwa, fagasala ya dai ya wanke hannuwansa, wa wajaha wufi, da fuskarsa, wa majja fihi, ya kurkura baki ya zuba a cikin ruwa. Me hikima? Saboda hatta yawun Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan albarka, ya zuba a cikin ruwan, inda ka duba Fathul Bari a mujallar Nabi Shafi'i 295, wal garabu bi zalika ijadul baraka bi riqihi al mubarak, ya wanke hannunsa, ya wanke fuskarsa, ya zuba ruwa bakinsa, ya mayar a cikin wannan madaukin ruwan. Summa qala, sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Musa al-Ash'ari da Bilal, ya ce musu ishraba minhu, ku sha wannan ruwa, wa afriga ala wujuhikuma, kuma ku zuba akan fuskokinku, wa nuhurikuma wa abshir, ku zuba akan fuskokinku da wuyanku da kirjinku, idan kun yi haka to ina muku albishir domin kun samu garkuwa ta musamman a jikinku, shine abinda manzo Allah yake nufi. Fa akhadha al-qadaha, suka karbi wannan madaukin ruwan, fa fa'ala ma amarahuma bihi rasulullah, suka yi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce su da shi. Fa nadat kuma Ummu Salama, ashe Ummu Salama min wara'is satri, a bayan labule tana kasa kunne, ta ji duk abinda ake yi, taji manzo Allah ya ce ku sha ruwan nan, ku zuba a fuska da ku shafa a wuya, kuma albishirinku. Sai ta ce abdila li ummikuma mimma fi ina'ikuma, Ummu Salama ta ce ku rage ma uwarku abinda yake cikin kwanon nan. Ai uwar mu'mine ce ko, wani sa'uhu ummahatul mu'mine, ku rage ma uwarku ragowar ruwan fa, dan taji an ce albishir. Fa abdala laha minhu ta'ifa, saboda haka Abu Musa al-Ash'ari ya sha, ya rage Bilal ya sha, ya rage aka kai wa Ummu Salama ita ma ta shanye. saboda albarkan da ke cikin wannan ruwan. Kaga manzon Allah ya sani, sahabbai sun riga sun sani, ba abu ne boyayye ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma sahabbai ishara da haka, ya taimaka musu saboda samun sauki ma rayuwarsu. Don haka yasa idan kana karanta tarihin sahabbai, wato sai ka riga dauka kamar wasu mutane ne na daban, ba irin mu ba, saboda albarkan da rayuwarsu take tare da shi ba mu da ita. Albarkan da suka samu ba mu da ita. Don haka in aka gaya maka wani abu game da sahabban manzon Allah, sai ka riƙa mamaki, shin zai yiwu? Ya zo akwai littafin da ake kira Kitabu Tabarruk. Kitabu Tabarruk, wannan littafin yana da muhimmanci game da yin tabarruk, wato neman albarka a rayuwa, a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, anwa'uhu wa ahkamuhu, na al-Imam al-Jadi. Misali na uku shine hadisin Urwatu bin Zubair da kuma Al-Miswar bin Makrama, wanda suka ba da labari. Al-Miswar bin Makrama da Marwan bin al-Hakam, Urwatu bin Zubair ya rawaito hadisin su. Al-Miswar bin Makrama da Marwan bin al-Hakam suka ba da labarin Al-Hudaybiyya, shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo nufin Umra, kafiran Makka suka hana shi shiga, sai da aka rubuta sulhu tsakanin musulmai da kafirai, wanda shi ake kira sulhun Hudaybiyya. A lokacin da za a rubuta sulhu, mutanen Makka sun turo wani babban mutum sananne a duniya, shine Urwatu bin Mas'udin Saqafi. Urwatu bin Mas'udin Saqafi lokacin yana kafiri, yana cikin kafirai, babban mutum ne, mutumin Fa'if. Saboda haka shi ya zama wakilin Qurayshawa, ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Aka rubuta sulhu tsakanin manzon Allah da mutanen Makka, za a daina yaki, za a yi kaza, za a yi kaza. To lokacin da Urwatu bin Mas'ud ya zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sansani shi da sahabbai, shi ja'ala Urwatu yarmuqu sahabatan nabi, shi kawai yana ta lura da halayen sahabban Annabi ne. Abin yana so ya ga wani irin girmamawa suke wa manzon Allah. Faraja'a Urwatu li ashabi, saboda haka bayan an gama rubuta sulhu, Urwatu bin Mas'ud sai ya koma Makka, ya samu manyan Qurayshawa. To an rubuta sulhu, ya ce amma ku tsaya ku ci, in ji Urwa, ku tsaya zan ba ku labari. Ci ayu qaumin wallahi laqad wafattu alal muluki, kun dai san ni babban mutum ne ko? Suka ce mun sani, na bakunci manyan masu mulkin duniya, duk wani sarki da ya kasaita a duniya na je na gan shi, na yi gaba da gaba da shi, mun gaisa. Wa fatu ala Kaisar wa Kisra wa Najashi, don su ne manyan masu mulki a duniya a lokacin. Na ziyarci Kaisar, na ziyarci Kisra, bi ma'ana ya ziyarci sarkin Rum, ya ziyarci sarkin Farisa, wanda su ne suka fi karfi, kuma ya ziyarci Najashi. Sai ce amma wallahi na rantse muku da Allah, yana gaya mutanen Makka, in ra'aitu malikan qat yu'azzimuhu ashabuhu, ban taba ganin wani sarki da mabiyansa suke girmama shi ba, ta'zima ashabi Muhammadin, yanda sahabban Annabi Muhammad suke girmama shi, ban taba gani ba. Duk duniya ban ga dan adam da ake girmama shi irin Muhammad ba. Allah shi kara masa sahabban sa yarda. Ya ba su misali, yace fa wallahi na rantse muku da Allah, ma kana khama rasulullahi nukhama, manzo Allah zai tofar da yawo, illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, yawo ba zai fadi kasa ba, a tafin hannun wani zai fasauka. Fadalaka biha wajhahu wa jildahu, ya mulke fuskar sa, ya shafe jikinsa. Wa idza takallama, idan manzo Allah zai magana, kafabu aswatahum, gaba daya ba mai magana, zaka ji wuri yayi tsit. Wa idza amarahum, idan yayi umarni fa, ibtadaru amrahu, rige-rige suke bi, suke yi wajen daukan umarnin manzo Allah. Yace wa idza tawaba, idan ku alwala annabi yayi, kadu yaktatiluna ala wabuhi, suna kusan yin fada saboda rabo na ragowar ruwar alwalan manzon Allah. Wa idza takallamu kafabu aswatahum indahu, wa idan sune za su yi magana, to ba sa daga murya idan manzon Allah yana gure. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ba sa daga murya idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi yana wurin wama yuhidduna ilayhi nadara ba sa kuma daga ido su kura mar gani ban taba gani wani ya daga ido yana kura gani ga manzon Allah ba idan suna gaban sa gaba ɗaya kawunan suna kasa ta'zim Allah saboda girmama shi dan haka kusan da wa kuke fada inji wannan mutumin shine fa wakilin su sun wakilta shi ka je kai ne wakilin mai da ceto ku yi hatara wannan mutumin na daban ne hadisin yana sahih bukhari kitabu shurut babu shurutu fil jihad wal musalaha me yake gwada maka sahabbai sun riga sun san albarkan da Allah ya sa a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam misali na hudu hadisin shi ma mutafakun alai yana sahih bukhari kitabul manaqib yana sahih muslim babu isbati khatamin nubuwa hadisin al-ja'd bin abd al-rahman wannan tabi'i ne al-ja'd bin abd al-rahman ya bada labarin wani sahabi shine as-sa'ib bin yazid ra'aytu as-sa'ib bin yazid ibn 94 as-sa'ib bin yazid sahabi ne yana bada labarin sa shi wannan tabi'i yace na gan shi ya kai shekara 94 shekara 94 jaldan mu'tajilan amma in ka ganshi zaka dauka dan shekara 20 ne zuwa 30 yaro zaka ganshi amma shekarunsa abin da ya rage ma 106 to wannan abu sai bani mamaki sai nake sai ake tambayar sa shi wannan sahabi sai ce kada alimtu ma mutaitu bihi sam'i wa basari illa bi du'ai rasulillah shi wannan sahabi yace au kuna mamaki na kai shekara 106 amma kirata ta saurayi kuna mamaki suka ce yace ai wato babu wani abinda ya zamanto sirri game da kirar halittar da na samu ta wajen gani da ji da kuzari dalilin sa abu daya ne addu'ar manzon Allah bari ga muku labari yana ga musu inna khalati zahabat bi ilayhi inna ta dauke ni ta kai ni wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da tazo da ni sai ta ce ya rasulullah inna ibn ukhti shakin ga dan kanwata bashi da lafiya fadullah lahu ina roƙonka ya rasulullah ka masa addu'a ya samu sauki kala sai manzo Allah yace fada ali sai mai addu'a hadisi muttafaqun alaihi a riwaya ta al-imam muslim tace inna ibn ukhti waja'un ya rasulullahi dan yar uwata bashi da lafiya ka masa addu'a fa masaha ra'si sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa kaina wa da'a li bil baraka yami addu'a Allah yamin albarka bai tsaya haka ba summa tawaddu'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala fa sharibtu min wubu'ihi bayan ya gama alwala sai na sha ragowar ruwan alwalar manzon Allah summa qumtu khalfa dhahrihi sai na miƙe ta bayan sa فنظرت الى خاتمه نغا حاتمين انبشي ابايانسا بين كتفيه تكانين كفدون النبي صلى الله عليه وسلم غدا بيو وندا يا تبتا باب شكا كما ان ابن حجر فدا cikin فتح الباري yana مجلد نشي لشافين 263 اتفقت الاحاديث الثابته ابن حجر يجي حديثي انغنتتو سن تبتر akwai hatimi na annabci ga a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam kana shay'an barizan ahmar wata tsokan nama ce ja ta iya zamanto ta hito tana kafadar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hagu ta hi kusa da kafadar sa ta hagu kadruhu idza qullila kadru baydatil hamama wanda ya kai kamar koyin kurciya girman sa wa idza kubira jam'ul yadi yace idan kuma za a ce yana da girma to bai wuce dai dunkulan halin mutum ba akwai hadisi wanda ya inganta yana sahih bukhari yana sahih muslim akwai hadisin abdullah ibn sarjis inna khataman nubuwa kana baina katifaihi inda nagibi katifi al-yusra lallai akwai hatimin annabci a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana kafadar sa yana tsakanin kafadun sa biyu yafi kusa da tahu wannan me yake gwada maka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala yaron bashi da lafiya aka kawo shi manzo Allah yayi alwala ya bashi ragowar ruwan ya sha sai ga yaro ya kai shekara 106 amma kirar dan shekara 30 Jabir da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan addu'a shekarar sa nawa shi yace ma Jabir ba da ganin fa zaka mutu a wannan jinya sai da Jabir ya kusa shekara 100 saboda albarkar da take ga wannan ruwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato yayi alwala aka zuba ma Jabir bin Abdullah amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma sahabbai wannan iko ne na Allah ba nashi bane misalin sa shine hadisin da yazo a Sahih Bukhari yana babu shurbil baraka wal ma'il mubarak yana Sahih Muslim babu istihbab mubayatul imam al-jaysh hadisin Salim bin Abi al-Ja'di Jabir bin Abdullah da muke magana akan sa shi yaro to hadisi yace kadar aituni ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa kad habaratil asr ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin al-asr yayi ada cikin tafiya wa laysa ma'ana ma'un babu ruwa a tare da mu gaira fadula faju'ila fi ina'in da rubuwar ruwa kadan ya rage ga lokacin al-asr yayi yaya za a yi jama'a su yi alwala babu saboda sai dai wannan dan rubuwar ruwa manzo Allah ya ce a kawo faju'ila fi ina'in fa utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bihi aka zuba shi a wani kwano aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam fa adkhala yadahu fihi manzo Allah ya sa hannunsa a cikin kwanon wa farraja asabi'ahu yabuda tsakanin yatsunsa sai manzo Allah ya ce hayya ala ahli alwudu albarakatu min Allah ina masu neman yin alwala kuzo ga albarka daga wajen Allah kaga ya gode cewa wannan albarkan da Allah ya sa a jikin manzonsa wannan hikima ce ta Allah tabaaraka wa ta'ala falaqad ra'aytu al-ma'a yatafajjaru min bayna asabihi Jabir yace naga ruwa yana kukkugowa ta tsakankanin yatsun Annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa yana hitowa kaman famfo fatawadda annasu mutane suka dinga alwala wa sharibu azo adiba asha faja'altu la aduniku da nazo shannawa ai ban bari ba sha nake ina kwankwada ma ja'altu fi batni min na dinga sha wai ina jira inji ko zan koshi sai zan koshin ba nayi ta sha fa alimtu annahu albaraka ance sai na gane wallahi ruwan ba na banza bane mai albarka ne saboda haka yayi ta sha amma ruwan bai kware shi ba kuma bai ishe shi ba saboda albarkar Allah ba ta isan bawa to shi wanda ya rawaito hadisin shine Salim bin Abi al-Ja'di sai yace kam kuntum yawma izin Jabir a wannan rana da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza ta tabbata gare shi ku nawa ne da kuka debi ruwa kuka sha kuka yi alwala Jabir yace alfan wa arba'i mi'a mutun 1400 ne mutun 1400 suka debi ruwan nan suka yi amfani da shi da mai sha da mai alwala duk waɗannan sahabbai jikin su Allah ya sanya albarkan to ya za a yi rayuwar mu ta zama ɗaya da tasu a wata riwayar ma yace 15 mi'a mutun 1500 ne suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci don haka babu ko shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam jikin sa Allah ya sanya albarka wannan dalilin yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya zuba majabir kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya warkar da shi sai fa'ida ta shida wanda wannan yana nuna cewa babu laifi mutun yayi amfani da ruwa ta wajen jinya kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan ruwa yayi alwala ya zuba majabir kuma Jabir ya warke to ina ga mu kuma muna iya koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta wannan sashi misali ka tafi gaida mara lafiya sai ka ce a kawo ruwa kai alwala ka zuba mara lafiya kai zaka iya hal yajuzu tabarruku bi salihin kin za mu iya neman albarkar Allah yanda Allah ya sanya a jikin annabi shin mu ma muna da damar hakan misali to nan da inda sabani fahimta yazo a tsakanin malaman sunna Allah ya musu rahama la shakka annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi ta kokari su ga cewa sun samu falala da kuma albarka ta jikinsa ta jikin annabi sallallahu alaihi wasallam amma game da wani shi kuma yayi alwala hakan ya faru shin mutun yana iyawa to akwai malamai da ke ganin halal ne kwarai kuwa saboda babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana daga cikin su akwai Albani wanda ya bada misali a cikin silsilatu sahiha ya kawo hadisi na 2118 yace hadisin yana da kyau حديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يتبع مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الوضوء من جر جديد مخمر أحب إليك أم من المطاهر شين يا رسول الله أديبو مكروة دق رافي وندك يتهيا وندب باب وند يتغني روان رواني ميتغفتا سو سي أديبو ما كي أمفاني دشي شين كفسو ko a debo muka ruwa wanda ya bi ta wajen wasu mutane sun yi amfani da shi kafin iso nan sai manzo Allah ya ce bal minan batahir a kawo min ruwa daga inda ya fito daga wasu mutane suka yi amfani da shi ka kawo min wannan ruwa sai manzo Allah ya faɗi hikimar hakan yace inna dinallahi alhanifiyatu sam'a addinin Allah addini ne mai sauki saboda idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi amfani da ruwa mai tsafta kawai to da ibadar ba za ta yi ba sai da ruwa mai tsafta tsantsa sai manzo Allah ya ce ku kawo min ruwa wanda ya biyo ta wajen wasu mutane in yi amfani da shi shine sai Abdullah bin Umar ya ce wa kana rasulullahi yab'asu ila al-matahir manzo Allah yakan aika ma a tahirati inda jama'a suka yi amfani da ruwa inda ya gangaro fayuta bil ma'i ya kawo masa ruwa fayasharbahu yana sha yarju barakata aidil muslimin inji Abdullah bin Umar yana fatan albarkan hannuwan musulmai kasancewar karantarwa ce gare mu dan ya nuna addinin musulunci yana da sauki kuma akwai manyan masana hadisi wadanda ke ganin ba laifi bane don kai alwala ga mara lafiya din kamar al-Imam Ibn Hibban yayi babi babun idza zukira ma zukira ma yustahabbu lil mar'i tabarruku bi salihin wa ashbahihi wato babu laifi dan an nemi albarka ta wajen mutumin kwarai da makamantansu الإمام مسلم أشرهم أن حديثين جابر حديث أن دمك كرنت والدتهم الأدب المفرد رواية الإمام مسلم الإمام النووي يا شرهي شيما ينا جزء إنه دشافي عند ربيو دبو مشاترا يتي فيه فضيلة إيادة المريض هل عبارا تفير عن النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر وجن جابر سقيد الشي يتبت المدى أقوي فللا وجن زوا قيد مر لا فيها نفركو نبيو واستهباب المشي فيها idan zaka tafi gaida mara lafiya ka je a kasa ka taka a kasa yafi a ce ka je a kafin hawa ba laifi bane don ka hawo abin hawa din amma tafiya a kasa yafi lada wa fihi tabarruku bi asari salihin wanda shine mahallu shahid al-imam an-nawawi masanin hadisi ne yace wannan cikin hadisin nan mun samu hujja akan babu laifi a nemi albarka ta ragowar ruwa na mutanen kwarai وفضل طعامهم متمن قري اذا يارجي ابن شكتشي وشرابهم متمن قري اذا يارجي ابن شاكشا ونحوها اقوي فاتن وتا البركان ده الله كان سا اجيكين صالحاي با النبي صلى الله عليه وسلم شي كداي با kamar yanda hadisin da muka karanta hadisin Abdullah ibn Umar ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mutanen kwarai su ma akan sanya albarka a jikunan su وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك ka ci abinci da mutumin kwarai ka sha abin sha tare da shi akwai falala tare da wannan wa fihi buhuru asari barakati rasulillah wanda wannan labari na tafiyan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sayyidina abubakar suka je gaida jabir ya tabbatar da misali na albarka wanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa tadalla ashabuna wa ghayruhum bi hadha alhadith ala taharati alma'i almusta'mal fi alwudu'i walghusl wanda wannan yana nuna cewa don an yi amfani da ruwa an yi alwala ragowar ruwan ba najisa bane kai ma kana iya dauka kai amfani da shi to zuba ruwa a jikin mara lafiya kasancewar mutumin kwarai yayi amfani da wannan ruwa misali ka tafi gaida mara lafiya sai kai alwala sai ka bada wannan ruwa a shafa mar a jiki ko ya sha shine abinda al-Imam an-Nawawi da wasu masana hadisi malaman sunna da yawa wadanda ke ganin ba laifi bane wannan kashi guda kenan to amma gefe guda na malaman sunna kamar misali al-Imam Shatibi jagoran masana wanda ke magana akan bid'a a littafin sa al-Ittisam kaga al-Imam Shatibi shekara sa 649 rabuwar sa da duniya a farkon mujallad na biyu kitabul Ittisam ya dauki ya kai warkoki biyu zuwa uku yana magana akan wannan matsala yace fa zahir fi misli hadha an-naw an yakuna mashru'an fi haqqi man sabatat wilayatuhu waye wanda zai yi alwala ayi amfani da ragowar ruwan alwala da fatan a samu sauki sai ya ce wanda ake fatan waliyin Allah ne idan ana fatan waliyin Allah ne to babu laifi yayi wattiba'an li sunnati rasulillah sai wanda aka ga ya tsaya sosai yana bin sunnar manzon Allah ya samu yabo na kwarai yutabarraku bi fadli wudu'ihi dan yayi alwala ragowar ruwan alwala idan aka dauka wa yutadallaku bi nukhamatihi ai amfani da wannan ragowar ruwan alwala ko kuma misali yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tofar da yawu shi ma waliyin Allah yawunsa ana iya samun albarka a ciki yustashfa bi asarihi kulliha wa yurja nahwu mimma kana fi asari al-matbu'i al-a'zam ana iya samun irin abin da aka samu ta wajen jikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai al-imam shatibi yace illa annahu arabna fi zalika aslun maqtu'un bihi fi matnihi in ka dubi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai manzon Allah ya alwala su dauki ragowar ruwan alwalan su shafa a jiki su sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tofar da yawu su dauki wannan yawu su goga a jikin su sai ce matsalar da zamu samu guda ita ce ba za mu taba ilimi kamar sahabban manzon Allah ba anna sahabata radiyallahu anhum ba'da mautihi alaihi salam manzon Allah sai ya rasu tunda manzon Allah ya rasu shin za a yi waliyin Allah da ya kai sayyidina Abubakar as-Siddiq ba za a taba waliyin Allah da ya kai darajar sayyidina Abubakar ba tunda hatta siddiqai babu wanda ya kai darajar sayyidina Abubakar as-Siddiq ya zama sayyidina Abubakar ya zama shugaban musulmai fa huwa kana khalifatuhu sayyidina Abubakar ya zama halifar manzon Allah amma duk waɗancan abubuwa da sahabbai suka yi wa annabi lam yuf'al bihi shay'un min zalika sayyidina Abubakar bai taba rage ruwan alwala ƴaƴansa ma suka dauka suna shafawa jikin shi suwa ƴaƴansa ma bare wani sayyidina Abubakar bai taba tofar da yawo ne ya cafa yana gogawa a jikin sa ba sayyidina Abubakar bai taba wato ɗiban ruwa na alwala ya zuba jikin mara lafiya saboda ya warke ba sahabbai ba su sake yin irin wannan ga wani dan adam ba tunda manzon Allah ya rasu ba a sake ba al-imam shatibi ya ce wala umara radiyallahu anhu ma bayan sayyidina abubakar ya rasu sayyidina umar ya hau shine shugaban musulmai wa huwa kana fil ummati ba'dahu bayan sayyidina abubakar sayyidina umar shine jagoran musulmai summa kazalika usman sayyidina umar ya gama zamanin sa ba a taba yin haka gare shi ba sayyidina usman ya hau summa aliyun sayyidina ali bin abi talib ya hau Allah ya kara musu yarda summa sa'irus sahaba sannan sauran sahabban gaba ɗayan su alladina la ahada afdala minhum fil umma idan kada maganar al'umar manzon Allah ba yanda za a samu wani mutum wanda zai zo daga baya darajar sa ta kai ta sahabban manzon Allah ba za a taba samu ba sahabban nan har suka gama rayuwarsu lam yasbut li wahidin minhum min tariqin sahihin ma'rufin anna mutabarrikan tabarraka bihi ala ahadin ala ahadi tilka alwujuhi aw nahwiha ba a taba samun wani sahabi hakan ya faru tare da shi ba kamar yadda sahabbai suka yi wa manzon Allah iyaka iktasaru fihim ala al-iktida'i bil af'al wal aqwal sun takaita biyayya ga manzon Allah ta ayyukansa ta maganganunsa amma ba ta tabarruki yanda suka yi da jikinsa su yi tabarruki da jikin wani ba mu sake ba banda annabi ba a taba samun wanda aka yi mishi haka ba to idan kuwa iliminmu zai wuce na sahabban manzon Allah to kaga ilimin zai kai mu ga halaka ko baki annabawar fi wajhi tarki ma sai al-imam shatibi ya ce to tana yiwa kuma ka ce me yasa suka bari me yasa su ba su yi ba yanda suke wa annabi din nan me ya hana su yi sayyidina Abubakar me ya hana su yi sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara musu yarda yace dayan biyu ne na daya an ya taqidu fihi al-ikhtisas sahabbai sun kaddara wannan khususiyya ce ta manzon Allah a cikin sa kadai ake tabarruki sun yarda shi kadai ne yake da wannan albarka a cikin sa wa anna martabatan nubuwa yasaut fiha zalika kulli idan aka ce mutum annabin Allah ne to waɗannan abubuwan gaba ɗaya suna faruwa da shi yawunsa akwai albarka gashin kansa akwai albarka jininsa akwai albarka wato ruwan jikinsa akwai albarka babu wani abu dake jikin annabin Allah wanda za a jefar babu shi wanda annabci ya mamaye wannan fa manilta masa min hunura idan haske kake nema wajadahu ala ayi jihatin iltamasa indai ka taras da annabi to wannan haske ka samu kowane irin haske kake nema duk ilafi gairihi min al'umma amma banda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yiwuwa a ce wane ya samu wannan haske wa in hasala lahu min nur al-iktida'i bihi koda a ce mutum yana kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'i bi hadihi ma sha Allah la yablughu mablaghahu ala hali tu ala halin tuwazihi fi martabati duk inda mutum darajar sa ta kai a walittaka ba zai taba kai darajar manzon Allah ba wala yuqaribuhu ba zai ma kusa da annabi ba fasara hadha an-nau'u mukhtassan bihi saboda haka sai malamai suka ce khususiyya ce ga manzon Allah khususiyya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Allah ya kebance manzon Allah bi nikahi maza da alal arba'a shi annabi yana da damar ya auri mata fiye da hudu kaga kai baka da iko wa ihlali bid'i al-wahiba nafsaha lahu mace ta zo ta ce nayi kyautar kai na gare ka manzon Allah shikenan ta zama matar shi in ya karba kai kana da wannan iko la sai an samu waliyi sadaki sai jama'a sun shaida kafin a ce wacce matar ka ce wa shi fi zalika fa'ala hadha al-ma'khaz la yasifu liman ba'dahu al-iktida'u bihi fi ziyada ala al-arba' bayyuwa kace kana koyi da manzon Allah ta wajen auren mata fiye da hudu ba zai yiwu ba saboda khususiyya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam to idan ya tabbata cewa sahabbai sun kaddara gaba ɗayan su ba a taba samu wani sahabi wanda ya ware ba wanda shi yasa ake cewa ijma'i ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ijma'i ne na sahabban manzon Allah banda jikin annabi ba a neman tabarruki da kowa banda annabi sallallahu alaihi wasallam ba a neman tabarruki da kowa sannan walittaka ba sharadi bane ya tabbata walittaka yana samuwa kuma yana ana rasa shi ba abin mamaki bane da safe mutum waliyin Allah ne da yamma kuma waliyin shaytan saboda haka idan ka tafi kana jin ni waliyi ne to daga lokacin ma ka zama waliyin shaytan saboda an rasa ikhlasi a tare da kai ya kamata mutum ya zama mai tawali'u wanda yana ganin yana da laifi a wurin Allah amma da zaran ka fara ji ai mu ne waliyi a habat ku kawo ruwa ayi alwada ku ba marasala to kaga ya lalace ya nuna cewar ya yadda shi ya kai wani matsayi kuma babu wanda ya san gaibi sai Allah don haka ba wanda ya san karshen makomarsa sai dai Allah duk inda ka ga mutum yana girmama wani malami sai dai ya masa fatan alkhairi amma ya karasa rayuwarsa tsakanin shi da Allah wannan sai Allah don haka idan ka ce kowa yana da damar ayi tabarruki da jikinsa kamar kana bude kofin shirka ne da Allah subhanahu wataala Allah ka tsare shine fa'ida ta karshe al-imam shatibi ya ce abinda ya tabbata min zalika kullihi illa ma kana min qabilir ruqya ana amfani da ruwa a karanta alqur'ani ko a karanta addu'a ingantacciya mara lafiya ya sha wannan ruwa ko ya wanka da shi wannan ba laifi tabarrukin da aka yi da wannan ruwa ba jikin mai karatun bane tabarrukin yana tare da abinda aka karanta a ruwan ne so kaga wannan ba laifi akai wannan duk malaman sunna sun yadda da shi babu laifi akai kana iya addu'a ga mutum kai tsaye mara lafiya kai addu'a gare shi addu'ar da kai tabarrukin ba naka bane tabarruki yana ga addu'ar da ka karanta ita ce ake fatan a samu albarkanta in ta dace da mutumin kwarai falilahi alhamdu mutum sai ya samu sauki au du'ai rajuli li ghairihi wato mutum yayi ma wani addu'a wannan babu laifi saboda haka ta wajen mutum ya ziyarci mara lafiya ya masa yayi alwala a zubawa mara lafiya kamar yadda nace malaman sunna sun kasu kashi biyu akwai waɗanda ke ganin ba laifi bane amma akasarin malamai suna daukan wannan a matsayin khususiyya ce ga manzon Allah kamar misali bin Baz al-Litahim majmu'u fatawa wa maqalatihi mutanawwi'a mujallal na 7 shafi na 65 yace la yajuzu tabarruku bi ahadin ghairi an-nabiyyi baya taba halatta ga wani mutum ya nemi albarka ta jikin wani mutum in ba manzon Allah bane la bi wudu'ihi ko da ragowar ruwan alwalan mutum ne ولا بشعره كو تومر جكنسا ولا بأركه كو زفن جكنسا ولا بشيء من جسده كو نعبنا جكنسا بل هذا كله خاص بالنبي وأن ياتكيت لك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده سبدا الله يارغا يا سا اجكن النبي صلى الله عليه وسلم وما مسه من الخير والبركه دعى من النبي تبا اكو البركه اكو الخير وند كي تاري دشي سي يبادا حجه ايرن تا الامام الشاطبي ولهذا لم يتبرك الصحابه رضي الله عنهم باحد منهم شي يسا با تبا سامو وني صحابي وند ينهي متبركي دا جكن وني صحابي با لا في حياته ولا بعد وفاته لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم ba ta ba samu wani sahabi wanda akai tabarruki da jikinsa ba me yasa saboda sun dauka khususiyya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa dalla ala annahum qad arafu anna dhalika khassun bin nabiy duna ghairihi wannan ya nuna sahabbai sun sani khususiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam wa li anna dhalika wasilatun ila shirki wa ibadati ghairillahi azza wa jalla idan an bude wannan kofa to shirka ta hito musamman idan aka debi ragowar ruwan wani malami aka warke ce tab ai maza ku kai marasa lafiya wajen malam wani yana barkar da mutane shikenan sai a koma shirka ga wannan malami amma ta addu'a fa wannan babu laifi in ka tafi kai da mara lafiya kai addu'a a ruwa ka bashi wannan ba laifi bane don an yi rukuya ai addu'a a cikin ruwa a ba mara lafiya ya sha ko ya wanka ko ya shafa wannan bashi da mushkila a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da sunna Allah ya raba mu da duk abin da zai nisantar da mu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك